Lamarin ya faru ne a wajejen karfe 2 na daren jiya Laraba wayewar yau Alhamis a tashar binciken motocin dakon kaya da ake kira Pumbaskill, inda 'yan bindiga suka bude wuta akan jami'an tsaro, abinda ya sanadin mutuwar jandarma daya, wasu uku suka ji rauni. Lokaci kaɗan bayan haka, wasu maharan na daban sun kai farmaki a tashar bincike, inda mutum 5 suka rasu, cikin su har da jami'an duwan 2 da wasu uku waɗanda ba a tantance suwaye ba a sakamakon yadda suka kone kurmus. Haka kuma rahotanni daga garin na Makalondi na cewa 'yan bindigar sun kona motoci 7, sannan sun arce da motoci 2 na 'yan sanda, haɗe da wata bindiga kirar M-Catrovin. Daga nan ya mai na zanta da wani mazaunin garin na Makalondi, sai dai bai so in bayyana sunansa ba.
Yau kare 2 zuwa kare 3 na wayewan gari, hakika an kai wannan hari a wuri da ake can Pumbaskill, da akwai wani wuri da ake can Kariyar Post of Control da akwai duwan da police. Nan ne aka kai wannan hari, kuma harin da an kai shi ne kai tsaye wurin bin duka a lokaci guda. Wannan abu ba cikin garin Makalandi aka yi shi ba, ga resources show ana cewa cikin garin Makalandi. Me inna aka kai harin ma da Makalandi wurin kilometer 3 zuwa 4 ne yake. Akwai wasu da suke bayani da cewa kaman cikin garin Makalandi center din Makalandi, ba cikin garin center din Makalandi bane.
Har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto, hukumomi ba su yi karin haske ba dangane da wannan al'amari da ke wakana sa'o'i kaɗan bayan da gwamnan jihar Talabiri ya ba da umarnin rufe gidajen mai da dama a sassan yankin mai fama da matsalar tsaro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.